fata da ake gasaccin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda yake gudana a can kasar Rasha a matakin wasan zagaye na biyu a rukuni a jiya an fafata wasannin da kafar Ingila a rukunin ga ta zallata Panama da kwallo 6-1 a yanzu dai kafar Ingila take jin ragawan da maki 6 wanda ta samu zuwa zagaye na gaba Belgium tana 5 ita kuma ta samu zuwa zagaye na gaba da maki 6 Tunisia da Panama ba su da maki a wannan rukuni da suke jiran umarnin wasan su na ƙarshe a matakin rukuni a rukunin haku a kasar Japan ne suka tashi canjawa su 2-2 tsakanin su da kasar Senegal sai Poland ta kashe a hannun Colombia da kwallo 3-0 a wannan rukuni dai Japan tana mataki na 1 da maki 4 Senegal tana mataki na 2 da maki 4 Colombia tana mataki na 3 da maki 3 Poland kuwa tana mataki na 4 ne ba tare da maki ba a yau za a ci gaba da fafata a wasan zagaye na 6 a wasan zagaye na 3 a bangaren rukuni inda kasar Uruguay za su fafata da masu masaukin baki kasar Rasha da misalin karfe 3 har ila yau wannan lokaci Saudi Arabia suna tare da kasar Egypt a wasan da kasar Rasha tana mataki na 1 ne a rukunin da maki 6 sai Uruguay ta ma take mataki 2 da maki 6 wanda suka samu zuwa zagayen gaba Egypt da kasar Saudi Arabia tana aka cire su a wannan gasa a rukunin ba kuwa Spain ne za su fafata da kasar Morocco wai kuma kasar Iran su fafata da kasar Portugal da misalin karfe 7 na yammaci agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad a wannan rukuni dai kasar Spain tana mataki na 1 da maki 4 Portugal tana mataki na 2 da maki 4 sai Iran wacce take mataki na 3 da maki 3 Morocco kuwa a safi da gasan ba tare da maki ba wanda take jiran wasa ɗaya tilo ta buga a wannan gasa jimillan kwallaye kuwa an jefa kwallaye 86 ne a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya yayin da ake wasanni na 29 an samu katin gargaɗi guda 99 inda aka samu jan kati guda 2 Botin na Germany shi ne samu a wasan su da Sweden sai Sanchez na Colombia a wasan su da Japan inda aka yi bugun tazara wanda aka jefa a ragawar Britain guda 4 Ongol kuma guda 6 inda aka kai kwallaye guda 2 an samu gun da kai sai ne na ran gida guda 17 inda aka jefa guda 14 guda 10 guda 3 kuwa aka farar da su ciki har da wanda Messi na Argentina ya farar da kuma dan wasan Iceland da Wilson wanda shi ma ya farar a wasan da Nigeria sai kuma dan wasan Peru a wasan da Denmark wanda shi ma ya farar a yanzu haka dai Harry Kane shi ya fi jefa kwallo a gasar inda yake da kwallaye biyar sai Cristiano Ronaldo na bugewa kwallon kafa da Portugal da kwallo hudu sai Romelu Lukaku daga Belgium da kwallo hudu akwai Dennis daga Rakin kwallo uku sai Diego Costa da kwallo uku daga kasar Spain Luka Modric da Ahmed Musa da Erling Haaland dukkan su suna da kwallaye biyu ne iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.